magana Nazir Hicks ne a tamfa ina mai sanar da ku cewa album din Abdul Sona a barna dake 2022 yaro fasihi mawaki kuma makadi shi ma a masana'antar Kalewu mai ladabi da biyayya dan haka wannan album nasa in ya fito ku je ku nemi naku a barna dake album din Abdul Sona ni ne naku Nazir Hicks mai tamfa nake tallata muku wannan shahararren mawaki kuma makadi wato yaran mu kenan thank you